بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 24 ga watan Juma'ar Ula shekarar Hijira ta 1447, wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Nuwamba 2025. Wannan shine darasi na 94 cikin jerin darussa na karatun littafin As-Sunnah, wallafar Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Asim Ahmad Ibn Amr rahmatullahi alayhi. Malam Ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta Hijira 287. Wannan littafi nashi na daga cikin madogara wanda take a matsayin primary source, wato madogara ta daya irin inda ake cirato aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa. Malam ya gama mana karatu akan abubuwa na kudurce-kudurcen aqida, ya dawo kan manhaji na Ahlus Sunnah, yana kuma magana akan manhajin Ahlus Sunnah game da mu'amala da shugabanni, game da girmama sahabbai, game da sanin falalarsu. Muna magana akan falalar Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, khalifa na uku cikin halifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Za mu tashi a lambar tarjuma ta 1342 daga shafi na 108 da shafi 76, a inda Ibn Abi Asim yake cewa haddathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى قال حدثنا هلال ابن لاحق عن الجريري عن ثمامة ابن حزن القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان فاطلع عليهم اطلاعة فذكر مثله وقال فاشتريتها من خالص مالي فيكون دلوي فيها كدلاء المسلمين فذكر نحوه. Malam yace haddathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi. Malam Muqaddimi mun ji hadisan shi da dama a wannan littafi, shine ke riwaya daga Malam Muhammad ibn Abdullah ibn al-Musanna, shi kuma daga Hilal ibn Haq ibn Hikkin. Hilal ibn Hikkin Abu Yahya al-Basri kenan. Yana da hadisi a cikin abin nan Amalul Yawmi wa Lailah na Imam an-Nasa'i. Anil Jurairi daga Sa'id ibn Iyas shine al-Jurairi. Sa'id ibn Iyas al-Jurairi babban malami ne mashhuri a cikin riwaya, ya rasu shekara ta 143 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kiyaye, akwai mas'ala nukta game da wannan malami, shine ya samu ikhtilali a ƙarshen rayuwarsa, zai ambata mana wani abu da ke da alaka da haka. Kuma manya-manyan ɗaliban da suke riwaya daga gare shi, akwai wanda suke riwaya bayan ikhtilati, irin su Yazid ibn Harun, irin su Ibn al-Mubarak, irin su al-Imam Ibn Adi mai al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. To waɗannan malaman sun yi riwaya akan agun al-Jurairi Sayyid Ibn Iyas bayan ya samu ainihin wato ikhtilati ne. Afwan, wancan Muhammad Ibn Adi ba mai littafin bane, wani Ibn Adi da bane. To shine yake riwaya anan daga Thumama Ibn Haznin. Wannan Thumama Ibn Haznin yana da suhuba, wato ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lakin ba shi da riwaya. Lahu suhuba wa laysa lahu riwaya, bai taba kawo wani hadisi kai tsaye daga annabi ba. Yana cikin da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin aikin hajjin ban kwana. To duka riwayoyin shi daga sahabbai ne. Qala, yace shahidtu dara yawma usiba Uthman, ina cikin gidan naje yawmud dar, ita ce ran da aka shi Sayyidina Usman, ya ce to na shiga cikin gidan da ni aka shiga na je na gani. Fattala alaihim itlalatan, Sayyidina Usman ya leko wata ƴan lekowa. Fa zakara mithlahu, ya ambaci irin hadisin da aka ji a baya, ya ambaci wancan falalolin nashi, yayi kaza yayi kaza, annabi ya masa kaza, sun hauri zarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya bashi aure, yayi tajhidin jeshin usra da makamantansu. Shine fa zakara mithlahu wa qala, a ciki yace shi Sayyidina Uthman, fashtaraituha, sai na saye ta, ita wace rijiyar nan kenan, min khalis mali, daga tsantsar kuɗi na, babu kuɗin bashi, babu kuɗin aro, babu kuɗin adashi, ba kuɗin ajiya, kuɗinsa ne zunzurutu, فيكون دلوي فيها كدلائل المسلمين كما يزما cewa gugata da gugan musulmai duka daya ne wato kowa yazo ya diba ba wanda yake da ownership ko yake da privilege fiye da na wani bayan yanda wani mutum zai samu anguwar mutane saboda ya da kuɗi yazo ya draining bohol yaje can ƙasa ya tarar da abin nan table water table din water a can ƙasa din ya tsotse musu daga can ƙasa ba za su samu ba ko din ya tattare shi a gidan shi ya saka tankuna ya tattare shi ya taskace shi sai ya dan fito musu wani kan famfo kaga dal'uhu laysa ka dalail muslimi ba ka yi masu kuɗi suke yi ba sai a zo a yi talayi kuma ana mai addu'a nan ko jari kuja ce ya bara mutane to shi ko in na sayyidina Usman ne to komai warewa ke transparent rijiyar kowa ya zo ya ɗiba shi ma ya zo ya bi layi ya ɗiba ‘ya’yan shi idan sun zo ba za a ce ‘ya’yan Alhaji ne su fara ɗiba ba mutanen gidan shi idan sun zo ɗiba ba za a ce a fara ba su ba kowa ya ɗiba kamar yadda sauran musulmai suke ɗiba fadhakara nahwa ya ambaci kwatankwacin wannan ainihin wato hadisi wannan isnadi rijaluhu thiqat insha Allah sami'tul hulwani sai malam ibnu abi asu yace naji al-hulwani shine al-hasan ibnu ali malamin sani yaqulu yana cewa sami'tu yazid ibn harun kaji yazid dai daga cikin da muka ambata cewa yayi riwaya daga ainihin wato al-jurairi bayan ikhtilati ko yace naji yazid ibn harun yana cewa qala li hilal ibn hiqq din can ya ce mini yanzu kaga hilal din ai dan ajin su ne kenan don shi ma yana riwaya daga jurairi ko hilalu ya gaya wa sa'ansa zamil dinsa wato yazid ibn harun babban malami cewa lam ara jurairi fi ayyamin qatu aslaha minhu sa'ata wa sanda naji wannan hadisin ban taba ganin jurairi cikin lafiya sakamakon lokacin wato yana fadake ranan bai samu matsala ba domin yayi shekaru ne sai ya zama cewa baya tuna abubuwa to da yazo ran da aka yi wannan hadisi kai Yazid dan Harun sai ka tambaye mai riwaya ka dai san malamin mun nan ya samu rudewa wannan hadisin kai ma ka roce shi ne a ranan malam na cikin rudani ya ce a'a idan da na anshi wannan hadisin malam lafiyar shi lau ban ma taba ganin shi lafiya irin ta ranan ba saboda kaga wannan hadisin ya tsira daga illar ikhtilatin malamin ita ce fa'idar da ya kara mana a nan وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا بن لهيئة حدثنا يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت أبا ثور يقول قدم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكان ممن بايع تحت الشجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فذكر الحديث wannan isnadi ta hanyar babban malami Abubakar ibn Abi Shayba wanda kullum mun ji hadisan shi a cikin littafin nan babu adadi shi kuma daga Zaid ibn al-Hubab daga Ibn Lahia Abdullah ibn Lahia ta al-Qadi wannan da aka ce ya samu ikhtilati shi ma sakamakon kone wanda ta tafansa qala hadathana Yazid ibn Amr al-Mu'afir shi kuma yace samitu Aba Thawrin al-Fahmi shi ma wannan lahu suhuba shi ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai da riwaya ya kulu shi ne yake labari yake cewa qadima Abdurrahman ibn Udays al-Balawi malam Abdurrahman ibn Udays al-Balawi ya zo har Madina wa kana mimman baya ashatta ta shajarati yana cikin wanda suka yi mubaya'a a karkashin bishiya wato mubaya'an sulhu hudaybiya kenan ko innal ladina bayyunaka innama yabayyuna Allah to wannan mubaya kun san ai falala ce kamar yadda za a ce ya je Badar ko a ce yayi hijira biyu to haka akan fara a ce yayi mubaya'a karkashin bishiya domin Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a gaya wanda suka yi mubaya'a karkashin bishiya komai suka yi babu komai kuma su mutane ne wajen 1400 mun karanta hadisin su a baya ko da kisoshin su to iskaliya shine shi wannan ko ya tabbata da gaske haka ne musamman saboda a wannan isnadin akwai ibnu lahiyat al-qadi shi kadai ya ruwaito wannan abu shi kuma yana da matsala wasu malamai sun mashashi sun kauda kai akan wannan raunin kuma wannan raunin yanzu ba shar'anta wani abu saban shari'a bane wata falala ce ta tabbatar da wani mutum ku mun gane wasu kuma malamai sun yi amfani da wannan mas'alar sun ce beje baya cikin ashabu shara fajara musamman saboda wannan mutumin ya samu wata matsala mun san ku sun ku za su tana ba mun yi wannan karatun a baya cewa wannan mutumin shi kadai ne a cikin wanda suke sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shiga cikin fitinar kashi Sayyidina Usman shine shugaban sojojin ƴan tawaye da suka zo daga Masar da shi aka yi da hannunsa to sai abin ya zama kikikaka wasu malamai da suka kalli wannan mummunan aikin da ya musharaka a ciki sai suka ce to suna ganin lalle dai cikin asabu shidara sai suka fake da cewa Ibn al-Lahi'a ne ya ruwaito daga kawai a ce kawai abin bai inganta ba haka baya cikin su in baya cikin su kuma dan ya aikata haka babu mamaki wasu suka ce a'a ra'ai ashabu shajara ai ba masu mai bane shi yanzu ma dauka wannan kaddarar shi kenan ya jike ashabu shajara kuma wannan falalar za ta mishi maganin wannan matsala amma shi kadai ne aka samu da wannan zahabi ya ambata a cikin tarihin Islam ibnu abin nan ne tabaqat ibnu sa'd ya ambata Ibn Abd al-Bar ya ambata a cikin Alisti Abd al-Qasim ambata cewa wannan mutumin shine amiru al-gawga ko jayshil qadimina al-jayshil qadim min Misr min ahli al-fitna sojojin da suka daga Misr shine shugaban Allah ubangiji ya kyauta Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu da rayuwar mu to da yazo ya hawo munbari fahmidallahi wa asna alayhi yayi innal hamdalillahi kaza 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 thumma zakara usmana sannan ya ambaci usman da abubuwan da suke magana akan sa ko tuhumar da suke masa fa qala ya ba su labari yace dakhaltu ala usmana ni din nan na shiga gidan usman wa huwa mahsurun a lokacin da suka mai kawanya fa qultu sai nace naje nace masa inna fulanan zakara kaza wa kaza yaje gabatar mai da tuhumar da muke suke mushi ito ka sayyidina usman gaskiya ne kai ne halifa mun san falalarka amma an ce kai kaza wana ma sun ce ka musu kaza an ce yan uwanka kake ba mukami an ce baka kulawa da kaza an ce kaza kaza shine wa zakara fulanan zakara kaza wa kaza fa qala usman wa min aina wa qad ihtaba'tu inda allahi ashara ce to wannan abin da kuke faɗa ta yi cutar da ni bayan na riga na taskance wasu manyan falaloli guda goma a wurin Allah inni la rabi'ul islam na ɗaya kina ni ne na ɗaya a cikin na hudu a cikin musulunta wa qad zawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu na biyu kina annabi ya aura min ɗiyarsa thumma ibnatahu ya ƙara aura min wata ruqayya da ummu kulsum ko wa bay'atuhu na masa mubaya'a bi yadi hadhihi al-yumna shine nan ke na hudu kenan ko da wannan hannun na wani dama fa ma masastu biha zakari daga ranan ban ƙara taba al'aura ta da wannan hannun ba sai wanne kuma wala tagannaitu na biyar ban taba yin kida ban taba sauraron kida ko ne kada wani abu na abin nan ba ba ruwana da wata harka ta duniya a ce gashi na ana kada kade wala tamannaitu ban taba yin istimna'i ba istimna'i wannan abu da al'ada sirriya mutum ya dinga taba al'aurarsa har ya samu saukin sha'awa ko ya fidda maniyi mace ko namiji ko ya amfani da hannu ko ya amfani da wani abu makamancin haka abubuwan da zamani ya zo da su ga suna iri daban-daban a fiqhu mas'ala ce khilafiyya matsaci khilafiyya halas ko haram amma dai jumhurin malamai suna ganin haramcinta ko karhancinta mafi yawa wasu daga cikin malamai suke ganin ta iya halasta in akwai larura mutum ya rasa yadda zai amma dai larura ita ce shine mutum sha'awa ta mai yawa to ya ta'azzumi ya ta hakuri wa laysa fil ladzi rajulun kana tawallahu min fadlihi يا معشر الشباب ابننا تزوجوا idan babu mai annabi yace fa alaikum bis-sawm fa innahu lahu zawj sai ne ci maka shi yana ta azumin yaki mai wallahi ya kuke fama da su ne kuyan islamic chemist ce wallahi shi azumin nan bai mai ce to halaba ka da imani ne indai kan mun ne ya kamata azumi ya maka tunda dai annabi ne ce azumi yana yi sai ka ci gaba dai ko to yace bai taba yin wannan ba kun san yanzu abin ya zama ruwan dare a cikin mutane sai dai Allah ya tsare sai wanda Allah ya tsare eh kuma duk da yake akwai rigingimu akan shin yana da wani side effect yana cutarwa ko bai cutarwa tsakanin likitoci waɗannan orthodox likitoci irin waɗannan alternative ana rigima sosai ibaru na da wannan rigima ba sai take ba da wani bincike akai can ta matsi musu ko ba gaskiya ba muna magana ne kawai akan tarihi da aqida shine ya biyo wala sharibtu khamran na bakwai kenan ko fi jahiliyatin na takwas kenan wala islamin shi wannan kamar zaka yi cewa yana da shafuka biyu kenan ko ba mai ƙara wancan ma mu ce ma wasu sunakari shi ma wani falala ne sai su zama goma kenan an yi haka an ba haka ba za su kai goma ba ma iya cewa an mangara ma mu ce me yake ci mishi mafhumul adad ne bai ambaci sauran ba kuma mai ruwan bai ambaci sauran ba amma gara ma kuma kalele ce sai mu fitar da goma ko ta yaya wanda kaga yafi maka in kai dan ma sai suka je kai ta kalele cewa to yace waɗannan duka wasu falaloli ne da na riga na taskace su a wurin Allah dan haka banda wata damuwa dan kun zo kuna tuhuma na akan wasu ra'ayoyinku kuje ku kai ni na san alaƙata da Allah kuma na san nayi abubuwa da yawa da zan samu falala a wurin Allah a wurin shi nake nema ko kuma ku ji ku ci warzabin ku wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to ga wata man yashtari hadhihi albuq'ata fa yaziduha fil masjid wa lahu baytun fil janna annabi yace ga wani farfajiya nan za a yi expansion za a fada da masallaci wa zai sa kuɗi ya siya ni kuma na mishi alƙawarin gida aljanna ibn Usman yace fashtaraituha ina sai wannan fili fazittuha fil masjidi na saka a cikin aka ƙara masallacin wannan isnadi kamar da muka ji matsalar shi kawai shine ibn Lahia ibn Abi Shiba ya rawaito shi haka nan Tabarani a cikin Mujamul Kabir haka shi kanshi ibn Abi Asim a cikin Al Ahad wal Mathani wannan falaloli duka sun tabbata ga sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yadda وحدثنا يعقوب بن سعد الأنطاكي قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيئي كان عن أبيه دقى بابنش يونس ابن أبي إسحاق عن جده دقى أبو إسحاق السبيئي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن دقى غرزا مالا من ننشكي يعين صحبي شيني مالا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف إنا تكون من يم مالا من قسم مدينة الله يقارى مسا رحمة الله يقارى مبابن سيردع يتشي لما حسر عثمان yayin da aka yi wa Usman ƙawanya ashrafa ala nasi sai ya liƙo mutane suka ganshi ta saman katanga fa qala yace unshudu billahi rajulan ina gama mutun da Allah wani mutun wanda sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yawm hatazzal jabal wanda yaji ranan da annabi sallallahu alaihi wasallama da mu da shi muke kan dutse dutsen yayi motsi farakalahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya shuru dutsen birijilihi da kafarsa wa qala yace uskun kana tsu ya kai dutse fa inna ma alayka nabiyyun annabin Allah ne ke kanka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kenan aw siddiqun da kuma siddiqi shine sayyidina Abubakar aw shahidun da kuma shahidi wa ana ma'ahu kuma ni ina tare da annabi akan dutsen nan sayyidina Usman fantashada lahu rijal sai mazaji da dama suka ce eh mun sheda annabi ya faɗi wannan kuma suna tsaye fa suna ganin duk da haka rinwa bai yadda ba bai yadda abin da kake ba amma mun shira da gaske ne an faɗa eh sun makala unshudu billahi rajulan sami annabi sallallahu alaihi wasallama yawm jayshil usra wane ne a cikin ku ina gama shi da Allah wanda zai ce da cewa ya ji annabi ya faɗa lokacin za ta bi yakin tabuka ya kula annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama man yunfiqu nafaqatan mutaqabbala wane ne zai ba da nafaka ya ciyar da sojojin nan ya ba su guziri da abin da za su bawa iyalansu da abin hawa da makamai da sauransu Allah zai karba mutaqabbala karbabbiya ce fa jahaztu nisfal jayshi min bali ni na dauki 50% na hidimar sojojin nan gaba ki daya a cikin dukiyata da abun hawa raƙuma da dawakai da siddin su da silike da abinci da duk kayan da ake bukata haka sai na Usmana ya bayar da su fantashada lahu rijalun mutane da suka ce eh gaskiya ne an yi haka thumma qala sannan sai yake cewa unshidu billahi rajulan sami annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma bai'ati ridwan ina gama mutane da Allah wane ne yaji annabi ya fada sallallahu alaihi wasallama ranan bai'ati ridwan a hudaybiya nabi sallallahu alaihi wasallam yace hadihi yadi wa hadihi yadu usmana nabi ya daga hannunsa guda daya ya sa hannun dan yace wannan ne hannuna wannan ne hannun usmana nayi mishi mubai'a in proxy kenan za a ce ku ko bai proxy wannan turanci mai kyau in proxy ne in proxy eh baya nan annabi ya mishi mubai'a a madadinsa baya saboda shi aka aika ya je makka ya je ya kai sako da ya je makka ya jinkiri ya kwana ya wuni sai aka fara tsananta to ko dai mutanen makka sun cutar da shi ko sun kama shi ko sun kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai har sun kashe usman to ko sai na shiga makka ko ana hamaza ana hamata sai mun shiga garin nan ba su zo ne yaki ba da ihramu su suke sun dauko umara daga zulhulaifa yace kuma duk wanda yayi da wannan ra'ayin nawa yazo mu mubaya akan ra'ayi yakin nan shine sabai suka dinga shiga layi suna yi mubaya suna mai chaffa suna cewa sun yadda sai annabi ya ce hadihi yadu usmana fantashada lahu rijalu mutane da dama suka ce an yi haka an yi haka sun makala unshidu billahi rajulan sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu man yazidu fi masjidina hadha bi baitin fil janna wane ne yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a cikin ku ya ku sahabbai wane ne zai mana expansion a masallacin nan a madadin haka ni kuma na masa alƙawarin Allah zai bashi gida aljanna fantashada lahu rijalun nan ma mazaje da yawa suka ce an yi haka wannan hadisi ne sahihi mazajen shi duka mazajen Bukhari da Muslim ne in banda Yaqub ibn Sa'd al-Antaki kuma shi ma fiqa ne hadisin na cikin sunan Nasa'i as-sughra da kubra duka ya ruwaito shi haka nan al-Imam Ahmad a cikin musnadin sa da cikin fadailis sahaba da dan sa Abdullahi a cikin zawaid da al-Imam at-Tirmidhi ma ya ruwaito shi ta wata hanya daban da Daruqutni da al-Ajuri a cikin Shari'a da Baihaqi hanyoyi daban-daban duka suna cikewa zuwa ga ainihin wato wannan sahabi wannan tabi'i mai suna Abu Salama ibn Abdurrahman al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin ma mu'allaq ya kawo shi mu'allaqi a cikin sahih din sa can ƙarshe cikin wasaya wannan hadisi ne mashhuri da kowa ya san shi din mutane sun san wannan da tarihin falala sayyidina Usman a islamiyya ne ana karantawa asira ne an kaje makka kaje madina zaka ji labarin zaka gani za a gaya maka Allah ya kara masa yadda da rahama wa hadathana ibn al-bazzar shine al-hasan ibn al-sabbah kina shine ibn al-bazzar قال حدثنا شعيب بن حرب شعيب ابن حرب المدائني وندا يا رسول 196 الامام البخاري يرتدى حديث سدد ابو داود والنسائي قال حدثنا زياد ابو امرين وكان يقال انه من الابدال ابو امرين وندا yake cewa زياد kuma ake kallon sa cikin abdal albadal shine wani itikadi ne na mutane cikin tafarkin sufanci cewa akwai wasu mutane waɗanda duniya ba ta yiwuwa sai da su bayin Allah ne na gari wasu ma ba a san su ba su ne suke addu'a duniya ta zauna lafiya su ne ake ce ma abdalu ɗayansu na mutuwa sai Allah ya ayyana wani kana cewa na minal abdali wato ana mai kallon nagarta ta kai nagarta sai a ce kana minal abdal in ku tuna mu yi katuwa kansa a cikin iktida uku to shi ma wannan badalu ne عن الوليد بن بشير عن الوليد ابي بشير عن جندب قال قلت لحذيفه اين عثمان ناتي وحذيفه ينزو عثمان yana ina bayan ya shude kenan قال في الجنه ورب الكعبه yace yana aljanna na rantsa da Allah da ya halicci Ka'aba قال قلت قتلته su kuma da suka kashe shi fa قال في النار su kuma suna wuta ورب الكعبه na rantsa da Allah haka Hudhaifa ya bada wannan karatu haka da zafin shi bai wani abin gaba kai nan ta hanyar Al-Walid ibn Muhammad zuwa ga Jundub zuwa ga Huzaifa. Amma kaga mawqufi ne, isnadin shi sahihi ne, yana cikin littafin Ash-Shari'a na Al-Ajuri da kuma Sharh Usul Itiqadi da Sunnah wal Jama'a na Hibatullahi Al-Lalakai. Wa haddathana Muhammad ibn Abdurrahim Abu Yahya qala haddathana Bashar ibn Musa, Bashar ibn Musa Abu Usmana Al-Hijri mutumin garin Basra, wannan mutumi mai rauni ne, yana da rauni. Al-Khaffaf qala haddathana Al-Hasan ibn Ziyad Imam Masjid Muhammad ibn Wasi', Imam masallacin gidan wani mutumi suna Muhammad ibn Wasi' a kasar Iraki. Qala sami'tu Qatadata yuhaddithu 'an Nadhr ibn Anas an anasin qala, daga Anas dan Malik, Anas yace kharaja Uthman muhajiran ila ardil habashati, sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya fita lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai umarni cewa su hijira su ban Makka su tafi Habasha, Eritrea kenan ta yanzu. Wa ma'ahu ibnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, tare da shi akwai diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matarsa. Falamma tabasa annabi sallallahu alaihi wasallam khabaruhu, yayin da labarin sa yayi jinkiri, eh tabasa labarin sa yayi jinkiri, annabi bai ji labarin ina suke ciki ba. A wancan zamani da mutun ya tafiya ba za a ji labarin sa ba sai in ya samu wani wanda zai dawo inda ɗan uwan shi suke, ko sanan ya bada wasika ko ya ce in an je a ce wani muna nan lafiya. Ba irin yanzu bane da kana tafi ma ana bidiyo ana ganin inda kake, ba irin yanzu bane, zamani ya riga ya zo ƙarshe, da sai dai kawai a cika da imani. Kuma nan muna da wayan mu ma da a 90s in aka muku mutuwa sai a 40 ba ku ji labari ba, a Kano ko Yobe ko Sokoto ya dan uwanku ya mutu sai ba za ku ji labari, inda sai an yi 7 sannan za ci ta wani ya tashi ya kawo sako. Kuma lokacin babu wani webin dinnan da za ci bar a ba wasiƙa, mutane ba su yi wannan wayan ba lokacin. Kuma ga direbobin ga mun sace sai dai a tasho ne zai faɗa, ko a sa wasiƙa ta gidan waya ta post office ko saboda kafin ta kawo hannunku an yi 40. Yanzu kun aka maka mutuwa a Kano ko Kaduna kana nan Zaria ko a Soba ko a kai wani ma a Katsina, in ka so sai ka je a jana'izar da kai, saboda da ya ce wani ya rasu da daddare sai da safa za a yi jana'izar, ko bayan azhar sai ka buga mota kai ka tafi. To Annabi sallallahu alaihi wasallama da sirikin shi da Essa wanda take auren wannan siriki sun yi tafiya, kuma tafiya mai hadari, kaga dole ya dinga muraqaba ya ji labarin su sai bai samu labari ba. Shine fakana yakhruju, sai Annabi yakan fita bakin hanya, hanyar da masu tahowa daga wannan yankin suke zuwa. Fayatawakkafu, yatawakkafu bi ma'ana yantaziru akhbaruhu, sai ji yana tambaya da in ya gonda Allah hukumar da wasu mutane masu kama kaza da za su je wuri kaza ba, mata ne da miji, wallahi ya tace da mijinta, Annabi yana neman labarin su. Yatawakkafu anhum alkhabara faja'atuhum ra'atun, sai wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa akhbaratu, ta bashi labarin cewa alhamdulillahi sun ce a gaya maka sun isa lafiya, suna nan lafiya, suna nan cikin aminci da salama. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce sahibahum Allah, Allah ubangiji ya ci gaba da zama tare da su, ina musu addu'a Allah ya sa Allah ya zama abokin tafiyar su. Inna Uthmana awwala man hajara ila Allah bi ahlihi ba'da Lut, yace lalle Uthman shine farkon wanda ya hijira a cikin mutane bayan annabi Lut wanda ya tafi tare da iyalinsa. Wannan isnadi yana da rauni saboda Bashar ibn Musa da muka ambata da kuma Al-Hasan ibn Ziyad, wannan shi ma ghairu ma'ruf. Al-Imam At-Tabarani ya rawaito shi a cikin littafin sa Al-Mujam Al-Kabir da isnadi wanda yake irin wannan ta hanyar Bashar ibn Musa, kuma riwaya ce muktasara. Haka nan shi kanshi Ibn Abi Asim a cikin Al-Ahad wal Mathani. Wallahu ta'ala a'lam. Wa haddathana Yusuf ibn Musa qala haddathana Usman ibn Zufar, Usman ibn Zufar ibn Muzahim kenan, At-Tamimi At-Taymi Al-Kufi, yace At-Taymi Taymir Rabab, da At-Taym akwai Taymir Rabab, akwai kuma wasu akwai taimawa din kala kala, da haka ake danganta su zuwa ga wata cikin kakannin su, ita ce Ar-Rabab din. Qala haddathana Muhammad ibn Ziyad Al-Bahan, wannan Muhammad ibn Ziyad Al-Bahan hadisin sa mawdu'i ne, saboda malaman hadisi suna ƙaryata shi, kadzabuhu, suna cewa ƙarya yake, yana ƙirƙiran hadisan ƙarya, saboda haka hadisi ya mutu murus wannan hadisi. wani ya daga cikin hadisai wasu ƴan tsirarin hadisai da ba su kai a kirga su da ƴan yatsu ba mawdu'ai na ƙarya da ke cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi wani yana cikin Jami'u at-Tirmidhi kuma amma da ke Tirmidhi da ya kawo shi da kansa yayi magana yace garibun la na'rifu illa min hadha al-wajhi wa Muhammad ibn Ziyad sahib Maymun ibn Mihran da'ifun fil hadith jiddan akeji mai rauni ne iyakar rauni Sheikhul Albani ya tattauna akan raunin hadisin da magana akan sa a cikin silsilar da'ifa a cikin lamba hadisi na 1900 da lamba 67 a takeice yace an ibn Ijlan an Abi Zubair daga Abu Zubair Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus an Jabir ibn Abdullah qala utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin li yusalli alaiha an zo wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta janaiza wanda zai mata sallah falam yusalli alaiha sai yace ba zai yi ba qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha'anuka ma tarakta salata ala ahadin illa ala haza ce ya manzon Allah ba musan kana kin yi mutane sallah wannan aka kike mai sallah qala yace innahu kana yubghidu usmana fa abghadahu Allah shi baya san usman saboda shi ma Allah baya san shi kaga mutanen ma akwai nakara na farko saboda akwai wanda annabi baya musu sallah wanda ake bin su bashi ko ba za a ce bai wa kowa yaki yana wa kowa sallah ba domin ya tabbata yana kin yi wa wasu sannan kuma wannan kin usmana din ya tsiri ne daga baya ba zamanin annabi yana rayuwa ba an samu ya a siyasa ga sayyidina usman amma annabi ya riga ya yi wafati lokacin da wannan kiyya ta taso to kenan wannan shi da ya mutu tun annabi na raye mai hada shi da matsalar kin usman ko mun gane so daga isnadin da ke mawdu'un isnaduhu wa munkarun matnuhu Allah ya kyauta to ya gama da babi game da falalar sayyidina usmana da tarihin sa da sauransu mun ji abubuwa iri daban-daban zaka ga fitintunu da rigingimu sun yawaita a rayuwarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa masa kamar yadda muka ji cewa Allah ya ce a gaya maka ya baka aljanna sannan kuma a yi maka bishara cewa zaka fuskanci rigingimu da matsaloli su ne ya ta fuskanta ga sunan amma dai Allah madaukin sarki ya masa wannan alƙawari kuma an kashe shi a azalin zalunce shi an kashe shi mazluman sannan kuma falalon shi sun tabbata Allah ubangiji ya ƙara masa yadda ya ƙara masa rahama sai matsalla kamala yace babu ma zikira fi fadli aliyin radiyallahu anhu falalar sayyidina ali halifa na hudu cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda cousin ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mijin Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan baban jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan da Husaini da Muhassin da ainihin ummu Kulsum ko Umayma afwan sai ummu Kulsum ita ce Umayma wannan da ta wuri sayyidina Umar sannan kuma shine halifa na hudu cikin ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarumi ne cikin jaruman sahabbai mai falala kwarai in ma ana lissafi da quantity adadin hadisan falala ba sahabin da ya kashi adadin hadisai ga falala yawan hadisan falala shine sahabin da ya fara dauke abin nan cibiyar daular musulunci daga Madina ya maishe ta kasar Kufa saboda maslahar cewa rigingimu sun yawa bai kamata a bari ai ta rigima a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce innaha baba gari ne mai dadi saboda kuma can ne inda ansar din shi suke sai ya dauke ibar da ita nan kuma daga nan bata sake dawowa Madina ba hayo daular musulunci bata sake zama Madina ne cibiyar ta ba daga nan daga Kufa ta tsallaka ta tafi Sham ta dawo ainihin Bagadaza tsallaka ta dawo Misra ta tsallaka ta dawo Turkiya haka dai aka dinga fasin da ita amma ba sake mai da cibiyar daular musulunci zuwa kasar Madina ba hayo tunda yanzu ma ina ne ma cibiyar daular musulunci in ka dauka Saudiya ita ce cibiyar daular musulunci Riyad ne birnin su Riyad kuma wani birni ne na zamani da suka kiyo da kansu in ka dauka in kai dan Shi'a ne sai ina ne cibiyar ka dan Shi'a ko ina ne cibiyar su ne ka Iraki ne ko Iran Iran ne su suka je tun ta matsayi ba su suka sani ne in ma sai na zuke ina suka fi girmamawa ba tun da kaburburan suna Iraki da yadda suke ba suna bauta yana Iraki inda kuma suke da ƙarfin siyasa kuma yana Tehran. Allah ya kyauta. Qala hadathana Muhammad ibn Abdurrahim Abu Yahya wa Sulaiman ibn Abdul Jabbar qala hadathana Ali ibn Qadim, Ali ibn Qadim al-Khuzai kenan. Qala hadathana Ja'far ibn Ziyad al-Ahmar an Yazid ibn Abi Ziyad, Yazid ibn Abi Ziyad rajulun dha'if. أنا عبد الله بن الحارث أن علي سيدنا علي رضي الله عنه قال يجي وجعت وجعنا ناتبين ونززئي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنامني في مكانه سينظركم من الله صلى الله عليه وسلم سيسان نيبتشي أعندك يكونشيا أما كونشنسا وقام يسلي سيميكينا صلى الله عليه وسلم فألقى علي طرف ثوبه sai kuma ya lullube ni da bangaren tufafinsa mayafinsa fa sallama ma sha Allah yi salla iya abinda Allah ya kaddarta masa summa qala sannan yace ya ibn abi talib ya kai dan gida abu talib kad bari ita fala ba'sa alayka ai ka warke baka da sauran matsala ma sa'altu Allah azza wa jalla shay'an illa sa'altu laka mithlahu duk abinda na roka a wurin Allah kai ma sai na roka maka irin shi wala sa'altu Allah shay'an illa a'tanihi babu kuma abinda na roka a wurin Allah sai da ya zama ya bani illa annahu qala li sai dai ya ce mini la nabiyya ba'di ba'daka baka da annabi babu annabi a bayanka wannan isnadi ne dai saboda Yazid ibn Abi Ziyad asalin hadisi yana cikin al-khasa'is littafin khasa'is na sayyidina na al-imamu an-nasai nasaina littafai guda biyu akwai khasa'isu ali akwai kuma ainihin wato فضائل علي وانا بمكم من شاكل تفن قد أبيني أما خصائص شيني في شهر يزيد ابن زياد ابن أبي زياد شيني ميروني إنه قال القاضي القالي يتي فواي القالي كنا لا ينبيو أكو إيه تمالي قدشي كنشي مالمو ينزو قال منشي دي قفي ني كراشي دا مالان القالي دمشي ما القالي دي منجا أتارين ساعة تنبايا cewa yayi alƙalanci a garin Asfahan kusan shekara 5 kaga ya cinta da kira shi alƙali ko kuma a cikin ɗaliban masu riwayar littafin nan akwai Abu Ahmad Al-Assal shi ma alƙali ne tayi shi ne yake wannan ta'liqin qala al-qadi la a'rifu fi fadilati aliyin hadithan afdala minhu wannan hadisin ni ban san wani hadisi cikin fallar sayyidina Ali da yake fallar sa ba annabi ya ce masa duk abinda na roka Allah ya bani sai na ce kai ma ya baka kuma duk abinda na roka Allah yana bani da kai ma zai baka abinda kai na roka Allah bai bayar ba da na ce shine ba da shine fadi abinda amsa da aka bashi Allah ya baka annabta Allah ya ce a babu annabi a bayanka kai ne na ƙarshe wa hadathana al-Hasan ibn Ali shine al-Hulwani kenan qala hadathana Yahya ibn Adam ibn Sulaiman Abu Zakariya al-Umawi babban malami an Isra'ila daga Isra'ila ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i Isra'ila ibn Yunus an Abi Ishaq daga babansa da kakansa kenan Isra'ila ibn Yunus daga baban shi Abu Ishaq as-Sabi'i kakan shi Abu Ishaq as-Sabi'i an Abdurrahman ibn Abi Layla an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala u'allimuka kalimatin in qultahunna ghufira laka bana koya maka wasu maganganu ba wanda duk in ka fade su Allah zai gafarta maka ala innahu maghfurul laka ce din da yake ma an riga an gafarta maka la ilaha illa Allahul halimul karim la ilaha illa Allahul aliyul azim subhanallahi rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin ce in kana wannan addu'an kana cewa la ilaha illa Allah babu sarki isa cancanta a yi bauta gare shi sai Allah al-halim wanda yake mai dangana al-karim mai halin girma la ilaha illallah al-aliyul azim babu abin bauta bisa gaskiya cancanta sai Allah madaukaki ne girma subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshil azim ma abocin al-arshin nan mai girma alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah ubangiji ubangijin talikai cikin kana yin wannan addu'a wannan zikiri za a dinga gafarta maka da haka sai a kama ita jama'a wannan yana cikin shi ma sunanan nasa'i da amalu yawmi wal layla nashi dai da khasa'is nashi haka na Imam Ahmad a cikin musnad nashi wannan hadisi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhai وحدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا علي بن قادم علي بن قادم الخزائي ينا دا روني قال حدثنا علي بن صالح عن ابي اسحاق شي دي اسبيدين عن عمرو بن مره عمرو بن مره ابن عبد الله بن طارق عن عبد الله بن سلمة عن علي سيدنا علي يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزا الله يجي الا اعلمك كلمات shin bana koya maka wasu maganganu ba idza qultahunna ghufirat dhunubuk in ka fade su a gafarta maka ma annahu maghfurun laka inda yake an riga an gafarta maka la ilaha illa allahul aliyyul azim la ilaha illa allahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin wannan wani lafazi ne da ya dan saba wancan amma kaga shi a cikin isnadin shi akwai Ali ibn Qadim mun ji da rauni da yake an mishi muta ba babu laifi ana iya yin kowanne a cikin su lafuzza ne masu kyau la ilaha illa allahul aliyyul azim babu sarki abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai madaukaki mai girma la ilaha illa allahul halimul karim babu sarki sai Allah wanda yake mai dangana kuma mai karamci aga wannan an yi taqdimu ta'khir kenan sannan sai subhanallahi ana a ƙara da rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim a wancan kuma kai subhanallahi ne rabbil arshil azim don kuma rabbis samawati wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muhammad ibn abdullah al-asadi an ali ibn salih an abi ishaqa an amr ibn murra an abdullahi ibn salama wannan mutaba ce kawo din isnadin da zaga shi din ne daga ainihin abu ishaqa ya kawo mishi mutaba ta hanyar wancan ali ibn qadim da ke riwaya daga ali ibn salih an kawo mishi mutaba ta muhammad ibn abdullahi al-asadi daga ali ibn salih shine abin da ya mutaba ce koro maka ita wannan abun zaga mutane in ba yan hadisi bane ba gane kansu suke ba sannan wani ma ya mun waya ya ce sai ta magana ya ce wana 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 a tsaya a fasara karatun mana kawai ima da riya kawai ne mai ce to shi kenan na gode ga tabala eh kawai haka to ya zan yi da shi wataƙila sabgar ba tashi ba ne ko karatun ba don shi ake yi ba ya je ya shiga cikin sabgar na'am wa haddathana muhammad ibn khalid ibn abdullah qala haddathana abu shuhab الحناد سنن شي عبد ربه ابن نافع الكوفي ان نسير ابن ابي الاشعث القرادي كنا ان ابي اسحاق kaga dai wannan dai ita ma dai har ila yau hanya zuwa ga abu ishaq wannan yanzu mutaba'a ce ga ali ibn salih kenan domin shine ke riwaya daga abu ishaq nan kuma nusair ibn abi al-ash'ath daga abu ishaq as-sabi'i an amr ibn murra an abdullah ibn salama an ali qala sayyidina ali yace قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتي منزل الله ني يتي مني النبي يتي مني الا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفرت ذنوبك وانا جاي معك وسط كلمومي wanda in kana karanta su ba a gafata maka zanubanka ba wa in kanat misla zabadil bahri koda yawan su ya kai yawan kumfar kogi ba annahu maghfurun laka Allah ma ya riga ya gafata maka ka dinga fadin la ilaha illa allah العلي العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وانا حديثي اسنادي شي صحيح حديثي ne sahihi kamar yadda muka ji a baya amma wannan isnadin yana da rauni raunin sa annan shine Muhammad ibn Khalid ibn Abdullah Sheikh al-Musannif shine yake da dan matsala al-Imam al-Ajuri ya rawaito shi a cikin ash-Shari'a haka na al-Imam al-Tirmidhi a cikin jami'i din sa haka nan Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila dukkanin su ruwaito shi wa da sana Abu Bakr qala da sana Waqi' Abu Bakr ibn Abi Shayba kinan daga Waqi' ibn al-Jarrah an Bassam daga Bassam sunan shi Bassam ibn Abdullah as-Sirafi ina da hadisi a cikin Nasa'i kadai an Abil Tufaili Abil Tufaili shine Amir ibn Wafila wannan mutumi wanda ake cewa shine karshen mutuwa a cikin sahabbai Amir ibn Wafilata shine Abu Tufayl yana cikin dama sahabban Sayyidina Ali ana cewa shine ƙarshen mutuwar sahabbai a bisa zance mafi rinjaye da malaman tarihi suke ya rusu shekara ta 110 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an Ali daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu qala yace kana ya kasance ya'ani zalqarnaini zulqarnaini da ake cewa rajulan salihan ya kasance mutum ne na ƙwarai na sahalillahi yayi ikhlasin ibada ga Allah fa nasahu sai Allah ya girmama shi fa duriba ala qarnihi al-ayman famata garin yin wa'azi ya shiga nan Allah ya bashi kima yana yin wa'azi hawa suka buge shi a ala qarnihi al-ayman a tukun abin nan ne sunan shi kitsan shi na dama sai ya mutu fa ahyahu Allah Allah ya raya shi thumma duriba ala qarnihi al-aysar sai aka dake shi a dayan na hagu famata ya ƙara mutuwa fa ahyahu Allah Allah ya saki ta da shi wa inna fikum mithla ana iya samun irin shi a cikinku wannan isnadi ne wanda yake rijaluhu rijalus shaykhai in banda bassam ibnu abdullahi sirafi kuma shi ma saduk ne amma matani ne wanda yake ainihin wato mun kai zulkarnain da ake fara wanda Allah ya ba da labari wa yasalunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi atina min kulli shay'in sababa al ayat cikin suratul kahfi la ya daga cikin irin kasas da ake cewa al qasasul uhadiyya kissa wanda aka ambace ta a wuri daya kyal a cikin alqur'ani santa daga cikin kisas sha'abiyya wanda dama a cikin al'ummar duniya da suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san labarin zirkal laili an san labarin ashabul kahfi an san labarin a ire-iren su irin labarin Bilqisa mai gadan zinari da ake cewa wannan da aka da aka ce ana atika bi arsha qabla an taquma min maqamika ko yani farkon kisa ma inna mali la ar al-hudhuda am kana min al-ga'ibin law azibannahu an dai san kisa wadannan kissoshin mutanen dama al'umma sun san su amma ba su da wani documented la abin nan source da za su fada sai ana yawan tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai shine har Allah ya bashi labari cikin suratul kahfi aka bashi wannan labari aka bada kuma wasu labaran wasu wurare to zulkarnain ba ma sunan shi ba kenan aslan alqarnan din da ake fada ko dai kamar yadda na fasara yanzu ana cewa gashi ne da shi da yawa yana yin irin kitso daba daba din nan sai suka zama mushi kamar kaho haka wasu kuma suna cewa abin nan ne migfar ular kwano ce yake sakawa irin ta sarakuna ta da ta manyan jarumai sai a yi mata ta zinariya ce ko ta azurfa ko ta karfe sai a yi mata wasu kahonni guda biyu su miƙe haka a saka ta kamar yadda zaka gani irin a fina-finai irin na dadin nan shi yake ce mishi zulkarnaini akwai maganganu da yawa da malamai suka yi a kan shi za ga ibnu kathirin a cikin bidatu wannan haya yayi ta'arudi ga waɗannan maganganu akwai maganganun da mafiyansu ba su inganta ba musamman dama shi alqur'ani in ya bada wannan labaran zai ambaci fa'ida ne kawai labarin zulkarnaini labarin ashabul kafi labarin mai sunan shi hakim ake ce mishi al-hakim din nan mai madan shi wasiya luqmanul hakim to in ka je a cikin adabiyat cikin mutawwalat na tafsiri ko da tafan tarihi za ka ga abubuwa da yawa sai ga shi qur'ani ya takaice akan abin da kawai za a dauki izina ne to ana yin riyada wato ana yin me za a ce ne baje kwanduwar karatu in karatu ya zurfi ai ta fada wannan abubuwa amma in ba haka ba ma din mu a wannan babban mu da su ma me da ne mu da su can taban matsayin malamai su suka jiyo Allah ya sa su a wannan tafarkin wannan ma dan karatu ya kawo kai ne wasu suka ce akwai hadisi din da yake mai rauni ne wanda sayyidina Umar yana nan a cikin musamman ibn Abi Shayba sayyidina Umar ya tambaye wani ya sunanka yace zulkarnain yace a'a yanzu an gama sa sunan annabawa da sahabbai da mutanen kirki an kuma sa sunan mala'iku kuma sai wasu suka ce to sayyidina Umar ra'ayinsa shine zulkarnain mala'ika ne kaga wannan ra'ayi ne mai rauni da hadisin ma bai inganta ba asar sannan kuma babu wani tabbas akan cewa mala'iku suna zuwa duniya cikin mutane har su yi mulki duk da dai akwai kissa Haruta wa Maruta wannan wani zance ne daban wasu suka ce a ya kasance wani bawan Allah ne cikin sahabban Annabi Ibrahim alayhi salam wanda suka zauna tare da shi suka yi imani da shi bayan shude wasu kuma suka ci gaba da yin wa'azi kuma shi Allah ya bashi kamar yadda Allah ya fada inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ya bashi karfi da daba da hikima da runduna yana da saula sai da yawo ta ko ina a duniya yayi gabas yayi yamma ya yada addinin musulunci in muku azi ba ku ji ba ya yake ku ya shigar da ku musulunci ya gyara muku garin ku sai ya wuce wannan al-Imam al-Azraqi shi abin da ya ambata kina a cikin akhbaru makka au kuma da suka ce a wani sarki ne cikin sarakuna da aka yi cikin sarakuna da suka shiga dinin musulunci ko suka yi mudin musulunci aiki to nan ma suka yi sabani wajen ayyana ina ne masarautarsa ina ne garinsa ina ne inda aka ce ya je nan inda aka ce ya je abin da dai alqurani ba mu labari shine ya je ya samu wasu mutane ko a mafadar rana ko lam naj allahum min duniya sitra sune kulna ya zalqarnaini qalu ya zalqarnaini inna ajra majuda mufsiduna fil ardi fal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda dan Allah ka taimaka mana sun dame mu suna haurowa suna mana barna yace to shikenan ko abin da za a yi a je a debo duwatsu a debo karafuna a zo a narka a tuni zubur al hadidi hatta idza ja'alahu hada in sawa bainan sadafaini ko alam fukhu ci a tahura zigazigi hatta idza ja'alahu naran qala atun ufiq alayhi qitra sannan ya walde shi da dalma ya musu katanga karfe da ake cewa da gaske ne katanga karfe ya musu kuma ko ci to shikenan ba kowa musu har sai karshen duniya in Allah ya al'amarin sa kaga ya taimaka ya kawo musu tsaro ya kawo musu kaza kisa shi suna da yawa kuma cikin ibnu kafirin a tafsirin sa da sauransu ya ambata to waɗannan ayyukan da ya tayi a ina ne da ina ne shi ma duk sabani ne a kakan malami wasu kuma suka ce ra'ayi na uku aka ce shine wani mutum da yake cewa al-Iskandar al-Makedoni wanda shine ya kafa garin Iskandariya na ƙasar Masar wannan shine ra'ayi mafi rauni da malamai suke ambata sukan ambata kuma su raunata shi to yanzu me ya kawo wannan karatun a cikin kisan sayyidina Ali ko mun gane zaka kamar abin bai da alaka ana magana akan fallal sayyidina Ali ne sai aka kawo ya bada labarin zirkal laini na farko dan a nuna zurfin ilimin sayyidina Ali na biyu kuma kalli gaba ta karshe da ya ce wa inna fikum mithla sai suka ce yana nufin shi irin zulkar ne ne to na daga cikin abin da yan shi'a suke riƙewa wajen tabbatar da aqida su ta albada cewa sayyidina Ali ya mutu ya dawo kaga ya ce qatalahu fadriba famata fa ahyahu Allah fadriba famata fa ahyahu Allah da kake cewa sayyidina Ali bai mutu ba to kada ji hadisin bai tabbata ba ta fuskar inganci kuma matanin shi munkari ne wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wanda yake so ya ji ƙarin labarai akan wannan bawan Allah Zulkarnaini zai iya kuma tafi irin su da muka ambata al-Azraqi akhbaru makka kenan littafin bidaya wani ha na Ibn Kathir da kuma wasu makamantansu wallahu ta'ala a'lam wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Muhammad ibn Fudayl qala haddathana an Abi Nasr Abdullah ibn Abd Arrahman am Musawir Musawirin al-Himyari wannan Musawir al-Himyari majhuli ne an ummi ita ma uwar ta shi san ma kale ita ma majhuliya ce qala tace sami'tu umma salamata taqulu naji ummu salama tana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yubghidu aliyan mu'minun mumini baya iya kin aliyu wala yuhibbuhu munafiqun ko munafiki bai iya sansa wannan hadisi ne da yake shi ma dhaifi kuma akwai nakara a cikin sa domin mun tabbata waɗanda suka yi rigima da shi mu'minai ne ƴan uwan shi kamar da Allah ya ce in qa'ifatani min almu'minina qatalu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibni hadha sayyidun wannan dan nawa sayyidi ne nabi ya ce zai hada mini kan al'ummata mu'minai kenan ko sannan ga hadisi zamu zo mu karanta hadisin Buraida a gaba wanda Buraida ya ga annabi ido da ido yace shi baya san Ali shine asalin kisan hadisin man kuntu waliyuhu fa aliyun man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu shi kuma wani abu ne na duniya ya hada su an bashi aiki ya je ya tata wata zakka da fai'i sai aka tura a sayyidina Ali aka ce take taking over sayyidina Ali na zuwa sai ya ga wata kyakkyawar mace a cikin waɗannan bayi kawai sai yayi istifa'inta yace to wannan tashi a wurin ma ya tare da ita ashe bureda ya ji haushi ya ji takaici bureda yace ku zo mu tafi mu rabu da shi bureda ya fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a makka lokacin aikin hajjin bankwana yabo ya kawo ƙara tun kafin sayyidina Ali yazo yace gaskiya abinda wani ya mana bai kyauta mana ba ni na ji haushi kaza 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 bureda ibnu abdullahi al-ansari har an taho sayyidina Ali ya iso bureda baya mishi magana dan adan ne sai mishi magana in yi mai magana ko yayi tsaki ya wuce annabi na ta lura akai wajen kwana 14 a haka aka kama hanya za ta tafi Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bureda wai yanzu baka sanar yace gaskiya ni ba na san shi wallahi ba to wallahi bai kyauta min ba to shine aka bai a gadir khum annabi ya wannan wa'azin yayi mishi fada yayi wa kowa ma sannan ya tuba ya ce yanzu kuma naji ina kaunar shi fiye da raina daga nan ko bai sake ba kaga a san da wannan lokacin bai zama munafiki ba amma musulmi ne wanda ya samu kanshi a cikin wata jarabawa kuma yanzu musulmi ya iya samun shi jibe bai kaunar wani ko bai san wani ko ya ji haushin wani amma abin da yake so shine ka dai tsaya iya abin da shari'a ta halasta na ma za ka faɗa da wani kwana nawa kace kwana uku ko daga nan ka dinga mishi magana akalla ka dinga gaisawa da shi shi wallahi ba ma sai inda aka aka waye gari yanzu maza namiji waye ce yana jin haushi wannan yana rigima da shi wannan ai sai mata wannan ai harkan mata ce da yara alhadis da yani da'if ban fada ba isnadin shi da'ifi saboda musawir ibn majhuli da kuma mamarsa majhuliya hada isnadun da'if isnadun da'if amma ma'anar shi tabbatacciya ce ta fuskar cewa mu'mini suna kaunar sa sai muka ce amma na kare shine cewa babu wani mu'mini da ke kinsa an samu mu'mini da suka yi rigima sai na da kuma sun kiya ta shiga tsakankanin su kuma zamu ji a gaba shi ma bai ambata kamar yadda muka ji a baya hadisin sai hadisin abunan Muawiya da ya karanta cewa wannan zana mafi zurin ningilin ikhwanan ce wannan aya ce mana amfani mu da ƴan uwan Musa Ali ƴan uwa ne amma akwai wani abu na gilli a cikin zukatansu Allah ya kyauta Allah ya sa mu gama lafiya Allah mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kuma darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh